الرحمن الرحيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب جامع الوضوء.
نعم. باب جامع الوضوء. Wato wannan babi yana magana dangane da wato hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da alwala, wato ya ƙunshi dukkan abubuwan da suke da alaƙa da alwala. Haddathani Yahya an Malikin. Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imamu Malik.
Na'am, an Hisham bin Urwa.
Ya jiyo daga Hisham bin Urwa, ba Hishabi ba.
Na'am,
Hisham.
Hisham bin Urwa.
Ya jiyo daga Hisham dan Urwa.
Na'am, ana abihi.
Shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa.
Na'am, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila 'ani istitabati.
'Ani istitabati.
Na'am, 'ani istitabati.
Hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi dangane da yin amfani da hoge wajen yin tsarki.
Na'am, fa qala.
Ma'aiki alaihi salatu wa salam yace,
awala yajidu ahadukum thalathata ahjari.
Shin ɗayan ku ba zai iya yiwuwa ya samu tsakwaikwayi guda uku ba?
Na'am, wa haddathani 'an Malikin.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imamu Malik.
Na'am, anni al-Ala ibn Abdurrahman.
Shi kuma ya jiyo daga al-Ala dan Abdurrahman. Shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Abdurrahman.
Na'am, ana Abi Huraira.
Shi kuma ya jiyo daga Abi Huraira.
Na'am, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.
Haqiqa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama.
Na'am, kharaja ila al-maqburati.
Kharaja ila al-maqbura. Ma'aiki alaihi salatu wa salam ya fita zuwa ga makabarta ta Madina.
Na'am, fa qala.
Ma'aiki alaihi salatu wa salam yace,
Na'am, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin.
Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Amincin Allah ya tabbata a gare ku, ya ku gidajen mutane waɗanda suke mu'minai.
Na'am, wa inna insha Allah bikum lahi.
Wa inna haqiqa ne mu insha Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala ya so lahiquna bikum, masu haduwa ne da ku, za mu riske ku nan gaba.
Na'am, wajidtu anni qad ra'aytu ihwanana.
Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace, na so dai a ce haqiqa na ga ƴan uwanmu.
Na'am, fa qalu ya rasulullahi.
Sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah.
Na'am, alasna bi ihwanika.
Shin mu ba ƴan uwanka bane?
Qala.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace,
bal antum ashabi.
Yace, ƙurai ku ƴan uwana ne, amma kuma akwai wata ƙarin alaƙa tsakankanin ni da ku, wanda ku sahabbaina ne.
Na'am, wa ihwanuna alladhina lam ya'tu ba'du.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace, ƴan uwanmu su ne waɗanda ba su zo ba a yanzu, sai a gaba za su zo.
Na'am, wa ana faratuhum 'ala al-hawd.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace, ni ne zan shiga gaba, in shiga in yi musu jagora a wajen tafkinawa. Sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah.
Na'am, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka.
Taqaqa, zaka gane wanda zai zo bayan ka daga cikin al'ummarka.
Na'am, qala.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace,
ara'aita law kana li rajulin khaylun ghurrun muhajjala fi khaylin duhumin buhumin ana ya'rifu khaylahu.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace wa sahabban shi, to ku bani labari. Law kana li rajulin khaylun ghurrun muhajjala, da a ce wani mutum ya kasance yana da kwai doki wanda yake mai fari biyar, shi ne mai farin goshi da farin ƙafafu na gaba da ƙafafu na baya. Fi khailin duhumin buhumin, kuma a cikin wato a cikin wani garke na dawakai baƙaƙe kirin, wanda ba su da wani alamu, ba su da wani zane in banda baƙin. Ala ya arifu khailahu, shin ba zai iya ganewa dokinsa ba?
Na'am, qalu bala ya rasulallah.
Suka ce, ƙwarai ku ya ma'aikin Allah, da kyau zai tsinkaye shi.
Na'am, qala.
Manzo Allah ya ce,
na'am, fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce, to fa innahum haqiqa su al'umma ta ya'tuna yawmal qiyamati, suna zawwa ranar tashin alqiyama. Ghurran, halin kasancewarsu suna masu fararen ƙafafu, suna masu fararen goshina, muhajjalina, suna masu fararen ƙafafu da hannaye, minal wudu'i, saboda alwala da suka yi a nan duniya.
Na'am, wa ana faratuhum 'ala al-hawd.
Kuma ni zan musu jagaba akan tafkina na al-kautsara.
Na'am, fala yudadanna.
Fala.
Na'am, fala yudadanna rijalun 'an hawdi.
Aka yi a nan wa? Ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce, falayu zadan na rijalun an haudi. lalle ne za a kore waɗansu mazaje, waɗansu mutane daga wannan tafkin nawa, ba za su sha ba daga wannan tafkin nawa.
Na'am, kama yuzadul ba'iru dhalu,
kamar yanda ake korewa, ake kwabewa raƙumi wanda yake sarganta, idan ya shigo gidan mutane ka hana shi ya shigo cikin gidanka.
Na'am,
to haka za a kore waɗansu daga cikin mutane, daga cikin al'umma ta.
Na'am, unadihim,
amma yake alayhi salatu wassalam yace ina ta kiransu da babbar murya.
Na'am, ala halumma,
ina ce ku tsaya kai ku zo kunan, ala halumma, ku tsaya kai ku zo kunan, ku zo kunan.
Na'am, fa yuqalu,
sai a ce da ni.
Na'am, innahum qad baddalu ba'daka,
sai a ce da ni, ya Muhammad, innahum haqiqa su waɗannan al'umma ta ka waɗanda kaga ana kore su, qad baddalu ba'daka, haqiqa sun canza sunnar ka bayan ka.
Na'am, fa aqulu,
sai ma yake alayhi salatu wassalam yace sai in ce da su,
na'am, fasuhukan fasuhukan
fasuhukan fasuhukan, su ƙara nisa, su ƙara nisa ba ni ba su, su ƙara nisa ba ni ba su.
Na'am, ma daga ni an malikin,
ya zantar da ni, ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Hisham ibn Urwa,
ya jiyo daga Hisham dan Urwa.
Na'am, an abihi,
ya jiyo daga mahaifinsa.
Na'am, an Humran maula Uthman,
shi kuma ya jiyo daga Humran yancaccen Uthman dan Affan.
Na'am, anna Uthman ibn Affan
jalasa an al-maqaid,
al-maqaid,
maiki wa Humran dan da maula Uthman ibn Affan yace haqiqa Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi, jalasa an al-maqaid, ya zauna a saman kujera.
Faja'a al-mu'adhdhim fa'adhanahu bi salati al-'asr,
faja'a al-mu'adhdhin, sai ladani yazo mishi, fa'adhanahu bi salati al-'asr, ya sanar da shi cewa lokacin sallar al-'asr yayi, amma ya kiran sallah.
Na'am, fada'a bi ma'i,
sai Uthman ibn Affan ya nemi da azo mai da ruwa, kawo mai wannan ruwa.
Na'am, fatawadda,
yayi al-walla,
thumma qala,
sannan kuma yace,
wallahi la uhaddithannakum hadithan,
mai wato Uthman dan Affan yace wallahi lalle ne zan zantar da ku wani hadisi da naji shi daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam.
Na'am, laula ayatun fi kitabillahi,
laula ayatun fi kitabillahi, ba dan wata aya ba wanda take cikin littafin Allah al-Qur'ani.
Na'am, ma haddathtukum, ma haddathtukum,
da ba zan zantar da ku ba wannan hadisi.
Na'am, thumma qala,
sannan Uthman dan Affan yace,
na'am, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
na'am, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa,
na'am, ma min imri'in yatawaddau,
babu wani mutum daga cikin musulmai da zai yi alwala,
na'am, fa yuhsinu wudu'ahu,
ya kyautata wannan alwallar tashi.
Na'am, thumma yusalli as-salata,
sannan kuma ya sallaci wannan sallar da yayi alwala a dalilin ta.
Illa ghufira lahu ma bayna
huwa wa bayna salati, fa sai an gafarta mai laifuffukan da ya aikata tsakankanin shi da kuma wata sallah wanda take mai zawa ta gaba.
Na'am, hatta yusalliha,
har da ya sallaci wannan sallah din.
Na'am, qala Yahya,
al-Imam Yahya yace,
qala Malik,
al-Imam Malik yace,
na'am, wallahu yuridu hadhihi al-aya,
ina tunanin ina zaton cewa Uthman ibn Affan da yace laula ayatun fi kitabillahi, yana nufin wannan ayar.
Na'am, wa qimis salata tarafai an-nahari wa zulafa min al-layl,
wato ka tsayar da sallah a jaffan yini.
Na'am,
gaffan yini kai sallar wato as-subahi da az-zuhr da al-asr, wa zulafa min al-layli, da kuma wani kaso na dare.
Na'am, innal hasanati yudhibuna sayyi'at,
haqiqa kyawawan ayyuka idan bayi suke aikata, suke aikata su, yudhibuna sayyi'ati, suna tafiyar da munana ayyuka.
Na'am, zalika dhikra lidh-dhakirin,
wato wannan tunatarwa ce ga waɗanda suke masu tunatarwa.
Na'am, wa haddathani 'an malikin,
ya zantar da ni, ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Zaid ibn Aslam,
ya jiyo daga Zaid dan Aslam.
Na'am, an Abba ibn Yasar,
ya jiyo daga Abba dan Yasar.
Na'am, an Abdurrahman as-Sunabihi,
ana Abdullah as-Sunabihi, ya jiyo daga Abdullah as-Sunabihi.
Na'am, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala,
haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace,
na'am, idha tawadda'a al-'abdul mu'min,
idha tawadda'a al-'abdul mu'min, idan bawan Allah mu'mini yayi alwala,
na'am, fatamadmada,
ya kurkure bakin shi.
Na'am, kharajat al-khataaya min fihi,
wato kusakure wanda yayi ta fada da bakin shi za su fito daga wannan bakin nashi.
Na'am, wa idha istansara,
wa idha istansara, idan kuma ya shaka ruwa a hancin shi ya fiatas.
Na'am, kharajat al-khataaya min anfihi,
kusakuran da ya kwasa ya shaka da hancinsa gabake dai za su yi ta fita.
Na'am, fa idha ghasala wajhahu,
idan ya wanke fuskar shi.
Na'am, kharajat al-khataaya min wajhihi,
wato dukkan wani kuskure wanda idan shi ya kallato mishi shi to za su fita daga wannan fuskar tashi gabake da.
Na'am, hatta takharuja min tahti ashfarihi 'alayhi,
har ma dai wato har ma dai kusakuran za su dinga fita daga kalkashin wato gelar wannan kin idansa, wato girin idansa.
Masha Allah. Na'am, fa idza ghasala yadayhi,
idan ya wanke hannayen shi.
Na'am, kharajat al-khataaya min yadayhi,
wato dukkan wani kuskure wanda hannun shi ne ya jibinci aikata wannan kuskure din za su yi ta fita daga hannun shi.
Na'am, hatta takhruja min tahti adfari yadayhi,
har dai waɗannan kusakuran za su yi ta fita daga kalkashin wato faracinan hannayen shi.
Na'am, fa idza masaha bi ra'sihi,
idan ya shafi kansa.
Na'am, kharajat al-khataaya min ra'sihi,
wato dukkan wani kuskure wanda dan adam ya aikata, wanda ya jibinci aikin wannan kai ne shi ya doka a ka.
Na'am,
to kusakuran za su yi ta fita daga kan shi.
Hatta takhruja min udhunayhi,
har dai su fita daga kunnayen shi.
Na'am, fa idza ghasala rijlayhi,
idan ya wanke kafafuwan shi.
Na'am, kharajat al-khataaya min rijlayhi,
kusakuran da ya zamanto kafafuwa su ne suka jibinci tafiya zuwa ga aikata wannan kuskuren, to za su yi ta fita daga wannan kafafuwan nashi.
Na'am, hatta takhruja min tahti adfari rijlayhi,
har dai waɗannan kusakuran su fita daga ƙarƙashin faracinan kafafuwan shi.
Na'am, qala,
qala yace.
Na'am, thumma kana mashyuhu ila al-masjidi wa salatuhu nafilatun lah,
thumma kana mashyuhu ila al-masjidi wa salatuhu, sannan kuma tafiyar da zai tun daga gidan shi ya tafi masallaci da kuma sallar da zai je ibada a cikin jama'a ta farilla, sai su zamanto nafilatun lahu, ƙari ne na lada a gare shi.
Masha Allah. Haddathani an Malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Suhail ibn Abi Salih,
shi kuma ya jiyo daga Suhail dan Abi Salih.
Ana bihi,
ya jiyo daga mahaifinsa.
Na'am, ana Abi Huraira,
ya jiyo daga Abi Huraira.
Inna Rasulullahi sallallahu
alaihi wasallam, hakika mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallama yace,
idza tawadda'a al-'abdul muslim,
idan bawan Allah musulmi yayi alwala,
aw al-mu'min,
ko kuma bawan Allah mu'mini yayi alwala.
Na'am, fa ghasala wajhahu,
ya wanke fuskar.
Na'am, kharajat min wajhihi kullu khati'atin
nazara ilayha, kullu khati'atin nazara ilayha bi aynayhi, dukkan kusakuran da ya kallace su da hannaye da idanuwan shi za su fita.
Na'am, ma'al ma'i,
tare da zubar wannan ruwa na fuskar shi.
Na'am, aw ma akhir qatir al-ma'i,
ko kuma tare da karshen ruwa, karshen dugo na ruwa da zai zuba daga fuskar shi.
Na'am, fa idza ghasala yadayhi,
idan ya wanke hannayen shi.
Na'am, kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashat ha yadahu ma'al ma'i aw ma akhir qatir al-ma'i,
wato dukkan kuskuren da ya zanto hannayen shi sune suka damki aikata wannan kuskure din. Kharajat min yadayhi, za su fita daga hannayen shi, ma'al ma'i, tare da zubar wannan ruwa na wankewa hannun nashi. Aw ma akhir qatir al-ma'i, ko kuma tare da karshen dugo na ruwa wanda zai zubar daga hannun nashi.
Na'am, fa idza ghasala rijlayhi,
idan ya wanke kafafun shi.
Na'am, kharajat kullu khati'atin mashat ha rijlahu ma'al ma'i aw ma akhir qatr al-ma'i,
dukkan kuskuren da ya zamanto kafafuwan shi sune suka tafi wajen aikata wannan kuskure din, to za su fita daga cikin kafar tashi wannan ma'al ma'i, tare da zubar ruwan da yake wankewa kafafuwan nashi. Aw ma'a akhir qatr al-ma'i, ko kuma tare da zubar karshen dugo na ruwa wanda zai zuba daga wannan kafar tashi.
Na'am, hatta ya kharuja naqiyan min adh-dhunubi,
har dai ya fita halin kasancewa shi yana tsaftacce, yana tsaftatacce daga laifuffuka.
Na'am, muhaddathani an Malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha,
ya jiyo daga Ishaq dan Abdullah dan Abi Talha.
An Anas bin Malik,
ya jiyo daga Anas dan Malik.
Annahu qala,
haqiqa Anas dan Malik yace,
ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama,
na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa hanat salatul asri, wato lokacin sallar al'asr ya kusanto.
Na'am, fantama sannasu wudu'an,
mutane waɗanda suke tare da ma'aike alaihi salatu wa salamu a wannan lokaci suka nemi ruwa na alwala suka rasa.
Na'am, falam yajiduhu,
ba su samu wannan ruwa na alwala.
Na'am, fa utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi wudu'in,
sai aka zo zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam da ruwa na alwallafi ina'in a cikin wani akushi.
Na'am, fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dhalika al-ina'i yadahu.
Sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dora hannun shi a cikin wannan makayi, ya saka hannun shi a cikin wannan makayi na ruwa da aka mishi.
Na'am, thumma amara an-nasu yatawaddauna minhu.
Sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace duk wani wanda ba ya da alwallahi ya zo shi ya alwalla daga wannan ruwa, shine thumma amara an-nasa. Sannan ya umarci mutane ya tawaddauna minhu su dinga yin alwalla daga wannan ruwa da yake bulbulowa daga jikin hannayensa.
Anas
dan Malik yace
na'am fara'aytu al-ma'a yanbutu min tahti na'am yanbu'u masha Allah min tahti asabi'ihi.
Anas dan Malik yace da ido na naga ruwa yana bubugowa daga kalkashin yatsotsin ma'aiki alaihi salatu wassalam.
Fatawadda an-nas
mutane suka yi alwalla
na'am hatta tawaddau min 'indi akhirihim.
Kowa da kowa sai da ya alwalla, yace har na karshen su sai da ya alwalla, ba wani wanda yace ruwa yayi kada.
Na'am wa haddathani 'an Malik
ya zantar da ni ya jiwo daga al-Imam Malik.
Na'am annu 'aini bin Abdullah al-Madani
al-Mujmi. Wato ya jiyo daga Nu'aym dan Abdullahi al-Madani wanda yake nagarin Madina, wanda yake tararewa masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da tarare.
Na'am annahu sami'a Abu Huraira.
Haqiqa ya ji Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cewa
na'am man tawadda'a
dukkan wanda ya alwalla
na'am fa ahsana wudu'ahu
ya kyautata alwallarsa.
Na'am thumma kharaja 'amidan ila as-salati
thumma kharaja sannan kuma ya fito daga cikin gidansa ko ya fito daga fashe ta kasuwa ko ya fito daga cikin shagon shi.
Na'am.
Amidan ila salati halin kasancewar shi yana mai nufatar masallaci saboda yayi sallah ta farilla.
Na'am fa innahu fi salati wa haqiqa shi ila salati.
Wato haqiqa shi wannan mutumin yana cikin lada na sallah matukar da yana nufin zai tafi ya bayar da wannan sallah din.
Na'am wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanatun wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun.
Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wa innahu haqiqa shi wannan dan adam din da zai tafi masallaci yayi sallah yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana ana rubuta mai kyakkyawan aiki da ɗaya daga cikin waɗannan takunan nashi. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'a kuma ana shafe mai mummunan aiki da ɗaya daga cikin takunan shi. Wato in yayi taku ɗaya a rubuta mai daraja ɗayan a shafe mishi laifi, ɗaya a rubuta mai daraja, ɗaya a shafe mai laifi.
Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata
mai yace idan ɗaya daga cikin ku ya ji ta da ya gama fala yas'a kada yayi gudu, kada ya ruga da gudu ya je shi wannan masallacin.
Na'am fa inna a'zamukum ajran ab'adukum daran.
Wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace duk wani wanda ya ji ta da ya gama yana cikin gidansa to kada yayi gudu ya ce ya shigo masallaci, ya zo shi a natse ya tafi a hankali. Manzala ce fa inna a'zamakum ajran haqiqa wanda yafi kula da yawa a wajen sallah ab'adukum darun wanda yafi ku nisan gida da masallaci, wanda tsakankanin gidan shi da masallaci yafi na kowa nisa. Shi yasa duk wanda yake so ya zamanto yana da kwai lada da yawa ya zamanto akwai rarar tafiya tsakankanin gidan shi da masallaci, saboda din takun da mutum zai yi zai samu hasana, din takun da zai yi za a shafe mai kusakure, din takun da zai yi za a ɗaukaka mai daraja. Na'am.
Qalu lima ya Abu Huraira
suka ce dan me ya Abu Huraira ya zamanto shi ya Abu Huraira ya zamanto shi mutumin da yafi kowa nisan gida, yafi kowa yawan lada a sallah.
Na'am qala
Abu Huraira yace da su
na'am min ajali kasarati al-khutwa
saboda yawan taku da zai da gidan shi zo masallaci. Kaga idan yace zai yi gudu faca faca zai iya yiwa in taku 100 ne zai iya yawa a taku 50 ya zo shi. A gani ya bata ya rage akan shi lada.
Na'am. Wa haddathani 'an Malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am an Yahya bin Sa'id
ya jiyo daga Yahya dan Sa'id.
Na'am annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib
haqiqa ya ji malamin sa Sa'id ibn al-Musayyib.
Na'am yus'alu 'an al-wudu'i
ana tambayar shi dangane da yin al-wallahi min al-gha'iti saboda mutun yayi bayan gari bil ma'i da ruwa. Wato ana tambaye shi dangane da yin tsarki da ruwa saboda mutun yayi bayan gari. Sai Sa'id ibn al-Musayyib yace da shi
inma zalika wudu'un nisa'i
sanin dai wannan yin amfani da ruwa bayan mutun ya gama bayan gari wannan alwala ce ta mata, wato tsarki ne na mata. Maza yanda aka san su da shi shine su hada biyu.
Na'am, insha Allah.
Gane ko?
Na'am. Wa haddathani an Malik.
Wato anan malamai da dama sun yi magana akan wannan ra'ayi na shi Sa'id ibn Musayyib.
Na'am.
Wadan suka ce eh saboda su mata suna da kai sakake a cikin al'amari.
Na'am.
To sai zaman to eh dole sai su yi da ruwa. Wanda shi namiji shi kuma wanda zai yi amfani da kara zai zama to yanda nashi zai tsabtace wannan gurin, mace wanda ta yi amfani da ruwan ma zai iya ba za ta tsabtace shi ba. Na farko kenan, hadha min adatin nisa'i wa zaka min adatin rijali. An gane ku? Na biyu kuma ar-rijalu su yajma'una baina al-istijmar wal ma'i.
Na'am.
Su kuma mata ba su hadawa.
Na'am.
Insha
Allah. Na'am. Wa haddathani an Malik.
Wato ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am. An Abi Zinad.
Shi kuma ya jiyo daga Abu Zinad.
An al-A'raj.
Ya jiyo daga al-Imam A'raj.
Na'am. An Abi Huraira.
Shi kuma ya jiyo daga Abi Huraira.
Na'am. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala.
Haqiqa ma'ike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yace
idan shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum,
idan dai kare ya sha abin sha a cikin makayin ɗayan ku,
na'am, fali yaghsiluhu sab'a marratin,
ya wanke shi sau bakwai daidai.
Na'am. Haddathani an Malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am. Annahu balagha,
haqiqa labari ya kai gare shi.
Na'am. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala,
ma'ike alaihi salatu wassalamu yace,
na'am, istaqimu. Na'am. Wa nan tuhusu wa amalu wa khayru a'malikum
wa 'alam wa amalu.
Na'am. Wa amalu wa khayru a'malikum as-salatu wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min.
Ma'ike alayhi salatu wa salam yace istaqimu, wato ku daidaita a hanya daidai.
Na'am.
Kuma yake ku tsaya a sai gale zaman to kuna kunance kunance zaman to akwai lafuwar dauran a cikin al'amuran ku.
Na'am.
Ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace walan tuhsu, ba za ku iya kiyayewa ba ayyuka na gargaru gabaki daya.
Na'am.
Ba za ka iya cewa duk wani aiki na garba kai za ka iya yin shi.
Na'am.
Za ka tsaya ne da wanda za ka iya yi, amma duk wani aiki na garba ka ce kowane sai ka yi wannan ba za ka iya yin shi ba. Wa amalu, ku dai ku yi ta aikata ayyuka na gargaru. Maza Allah ya ce wa khairu a'malikum as-salatu, daga cikin ayyuka na gargaru mafifice daga cikin ayyukan ku gabaki ɗaya wanda za ku aikata ita ce sallah. Maza Allah ya ce wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min, ba wani wanda yake iya kiyayewa alwala ya zamanto yawancin lokutan shi yana da alwala face dai wanda yake mu'mini. Na'am. Alhamdulillah al-ilmu indahu.